الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqhu a cikin mazhabar al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, Hujjatul Umma, Ra'sul Mutaqinin wa Kabirul Mutasabbitin Abu Abdullah Malik ibn Anas, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, a cikin littafinmu mai albarka, littafin Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik, wanda ya fi shahara da askari na Ash-Shaykhul Imam Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askarin al-Maliki al-Baghdadi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, muna cikin fasali wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi halaccin yin nafila a cikin lokutan da shari'a ta musulunci bata yi hani game da yin nafila wanda take mutlaka ba a cikin su. Na'am.
Wala ba'sa bi tanaffuli fi jalsat fi jalsat al-imami bayna al-ashfa'i wa mudriku an-nas fiha la yusalli al-isha'a ma'ahu.
Wala ba'sa bi tanaffuli, malam yace babu laifi da yin nafilfili, babu laifi mai sallah ya tashi yin nafila fi jalsat al-imam, wato cikin guraren da limami yake zama ya huta, bainal ashfa'i tsakankanin raka'o'i guda biyu da aka yi kafin a ci gaba da sallah. Wato a baƙiya, idan aka yi sallah raka'a biyu aka sallame ana ɗan tsama a sha shayi a ɗan huta, to babu laifi idan mutum ya zamanto yana da kai karsashi bayan limami ya sallame kafin a huta ɗin nan ya tashi ya samu ya yi raka'a biyu wata nafila ɗin. Babu laifi ya tashi ya karanta Fatiha da alam tarkaifa ko Fatiha da alam nashrah gurgudan da yanda zai gama wannan nafila din kafin hutu din ya kare, sai ya zamanto kuma an ci gaba da sallah tare da shi, wannan babu laifi. An gane ko? Wa mudrikun nas fiha, dukkan mutumin da ya riski mutane suna cikin sallah ta tarawih, mutum ne bai yi sallar isha'i a gida ba da ya tafi masallaci sai ya tarar da wato waɗannan 'yan masallaci ɗin limami da mamu sun gama sallar isha'i har an shiga an fara yin tarawih. To yanzu la yusalli al-isha'a ma'ahum, wannan mutumin ba zai sallaci sallar isha'i ba tare da su waɗannan wanda suke sallatar tarawih ɗin. Wato wannan kuma saɓani ne na malamai dangane da abin da ya shafi yin koyin mai sallah ta farilla ga wanda yake sallah ta nafila, shin ya halitta ko bai halitta ba. Malikiya su wajen abin da ya shafi tsakankanin sallar mamu da ta limami ya zamanto an samu mannewar juna, ya zamanto iri ɗaya ce, wannan sun tsananta a wannan ɓangaren. Su suna ganin cewa hatta mai sallah ta farilla da mai sallah ta farilla in dai ta saba wajen abin da ya shafi fuskar bayar da sallah din, ko a wannan lokacin ɗaya ba zai yi koyi da ɗaya ba. Idan ya zamanto baka yi sallan az-zuhr ba ta jiya, wannan shi kuma ya yi ta jiya amma kuma ta yauce zai yi, to baya halitta ka yi koyi da shi, shi yana ada'i kai kuma kana qada'i, wannan mun karanta a baya. To bitali, idan ya zamanto kuma mutum ya yi sallar az-zuhr yanzu sai lokacin la'asar ya shiga, wani ya zo shi bai yi ba sallar az-zuhr, to shin zai bi shi sallah ko ba zai bi shi sallah ba, shi ya yi az-zuhr shi kuma ya yi la'asar? To malikiya nan ma suka ce ba zai yi ba, haka nan kuma bangaren abin da ya shafi alladhi yusalli al-fariida la yaqtadi billadhi yusalli an-nafila, wato wanda zai yi sallah ta farilla ba zai yi koyi ba ga wanda yake sallah ta nafila, saboda ita tarawihi wannan wanka ne ƙarin kyau, ba wajibi bace akan mutum. Amma ita kuma sallah ta farilla Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta ta akan bayin shi, musulmai, baligai, masu hankali. To yanzu da haka wannan sallah ta farilla ba zai yi ba a goyar da ita akan sallah wanda take ta nafila. Wannan shine ra'ayin malaman Malikiyya. To amma akwai malamai daga bangare ɗaya waɗanda suke ganin halaccin mai sallah ta nafila ya zamanto limamin mai sallah ta farilla. Idan ka je ka tarar da mutane sun gama sallar isha'i, shikenan ana cikin tarawihi, sai ka joga na sallar ka tare da tasu. Bayan sun yi raka'a biyu sun sallame, sai ka tashi ka ciko raka'a biyunka wanda ta maka saura. Shikenan ka yi sallah a cikin jam'i. Wannan su ma suna da kwai dalilai tun daga fahimta ta sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da kuma waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai, da kuma waɗanda suke ƙasa da su irin su zamanin su al-Imamu Malik, da kuma waɗanda suke ƙasa da su har ya zuwa wannan zamanin. Wato akwai malaman da suke da kwai wannan ra'ayi, wannan fahimta, da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fahimce su akan wannan mahanga din. Mun gane da kyau. Na'am.
Wannan duru sunnatun aqidatun. Maka akun aqiba Shafi'in munfasilin.
Shikenan. Wal witru, witri shine mara sallar raka'a ɗaya da za a yi ita kadai, ko a yi raka'a uku, ko a yi raka'a biyar, ko a yi raka'a bakwai, ko a yi raka'a tara, ko a yi raka'a sha ɗaya, ko a yi raka'a goma sha uku. Wannan sunnatun mu'akkadatun, sunna ce wanda take mai ƙarfi, sunna ce wanda take abin ƙarfafawa a cikin addini na musulunci. Wato kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yana cikin sahihu Muslim, yana cikin sunan na Abi Dawud, ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ce al-witru haqqun ala kulli muslimin, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Hadithin Abu Ayyub al-Ansari, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce witri wato sunna ce wanda take mai ƙarfi akan kowane musulmi. Dukkan wanda yake so yayi wannan witri din da raka'a biyar, babu laifi da yi shi. Duk wanda yake so yayi witri da raka'a uku, babu laifi ya yi. Duk wanda yake so yayi witri da raka'a ɗaya, babu laifi ya yi. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadithin da yake cikin Abu Dawud, hadithin Abu Ayyub al-Ansari, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Shi ne ce sunna ce wanda take mai ƙarfi. To shi witri mafi ƙarancinsa shi ne raka'atun. Raka'a guda ɗaya tal ne ake yi. Wannan shi ne witri ɗin. Aqiba Shafi'in, a bayan an yi sallah ta nafila wanda take shafa'i, bayan an yi sallah ta nafila raka'a biyu, shine shafa'i dama. Idan aka ce ash-shafu, shine wanda yake da kwai soba. Raka'a biyu ana ce da ita ash-shafu, amma mara wanda ya zamanto ba shi da soba ana ce da shi al-witr. Mun gane da kyau. To aqiba Shafi'in, bayan an gama sallatar shafa'i raka'a biyu munfasilin, to sai ya zamanto wannan witri din rabe yake da shafa'i din, wato yufsalu bainahuma bi salamin, wato ana rabewa tsakankanin sallah ta shafa'i da witri da sallama. Bayan mutum yayi sallah ta nafila raka'a biyu, idan ya zauna bayan yayi tahiyya, yayi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya sallame, sannan kuma sai ya tashi ya ciko wanda ya zo shi da raka'a ɗaya ta witri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin hadithin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim dan Allah ya ce wani mutum ya tambaye shi ya ce ma tara fi salatil layl maiki ya ce salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukum subha salla wahidatan fa awtarat lahu ma salla maiki ya ce salla ta dare ayi raka'a biyu a sallame ayi raka'a biyu a sallame ayi raka'a biyu a sallame idan ɗayan ku yaji tsoron ketowal alfajir shi kuma yana ibada ta qiyamul layl cikin dare to sai ya sallaci raka'a guda ɗaya tal sai ta zamanto wutri ce a gare shi ga adadin abin da ya sallata na nafilfilin a cikin dare din na'am
وقته بعد الإشاء في وقتها المقتاري والأفضل للورد تأخيره إلى آخر الليل وغيره لا ينام إلا أن وتر
ووقته تلوك تموتري يناشغاني بعد الإشاء باين أن يسلر إشاء في وقتها المختار وأتشك اللوك تنت وانديكي أبو الذابي اللوك تنت وانديكي مختاري wato bayan wannan ashfaqu ya bace ya fada kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisin da al-Imam ad-Darqutni wato ya fitar da shi cikin littafin sa as-Sunan to daga wannan lokacin sallar isha'i ya shiga sannan kuma kamar yanda yake cikin hadisin Abdullahi dan Amr wanda shi kuma yana cikin Sahihu Muslim sannan kuma kamar yanda yake cikin hadithin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma yana cikin Sahihu Muslim da sauran hadithai waɗanda suka tabbatar da lokacin sallar isha'i yana shiga ne da zaran wannan ja wanda yake can wajen mahaɗar rana ya fada sannan lokacin sallar isha'i ya shiga to bayan an gama sallar isha'i a cikin lokacin ta wanda yake muhtari to tun daga wannan lokacin ya halitta mutum yayi wutri tun daga wannan lokacin har ya zuwa ketowal alfajir mun gane da kyau wannan shine abin da hadithin Kharija ibn Hudhafa Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya tabbatar kamar yanda yake cikin sunan na Abi Dawud Kharija ibn Hudhafa yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna Allah amadda أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر وهي الوتر yace hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dade ku da wata sallah ya muku karin wata sallah wanda wannan sallah din ta fa alkhairi a gare ku sama da abaku tarin garke na jajayen raƙuma ita ce sallah ta wutri sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku ita bayan an yi sallar isha'i kafin alfajir yake to har ya zuwa ketowal alfajir wannan shine lokacin wannan sallah din kuma lokacin da yafi wannan yana dangance yana da alaka da abin da ya shafi shi mutumin da zai sallaci wutri din li anna kullan nasi laysu sawasiya saboda dukkan mutane ba ɗaya suke ba a wannan bangaren yace wal afdalu abinda yafi lidil wurdi ga ma'abucin wurdi wanda ya zamanto ya saba yin qiyamul layl cikin dare yana tashi cikin dare amma yayi nazari amma ya tashi cikin dare yayi nafilfili amma ya tashi cikin dare ya karanta wadansu ayoyi na alqur'ani amma ya tashi cikin dare ya karanta wadansu wato ya karanta wadansu hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya aikata wata ibada daga cikin ibadodi wanda ya doke ta a matsayin wurdi ne dan aka ce wurdi shine abin da zaka dinga yin shi kullum kullum amma sallar dare raka'a biyu zaka ce kana da wurdi na raka'a biyu a kowane dare amma izu biyu kake karanta a kowane dare da tajwidi ko izu hurhudu kake karanta da tajwidi zaka ce kana da wurdi amma kana sallah ta nafila raka'a 10 amma kana nazarin wadansu littattafai ne wannan shine ake ce da shi wurdi to abin da yafi ga ma'abucin wurdi wanda ya zamanto yana tashi cikin dare ya bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da wani nau'i daga cikin anwa na ibada wanda ake yi cikin dare shine ta'khiruhu ya jinkirta wannan wutiri din kada ya yi shi tun da wuri ya jinkirta shi ila akhiril layli hal ya zuwa ƙarshen dare ya zamanto sai dafu da keto wal alfajr ya yi shi wannan yafi a haƙin mutumin da ya zamanto yana tashi kullum kullum a cikin dare to abin da yafi shine kada yayi wutiri a farkon dare ya bari sai a ƙarshen dare yayi yafi lada sama da yayi shi a farkon dare a haƙin sa amma wal afdalu li ghairihi shine yace wa ghairihi amma wani wanda yake mai wuridi mutumin da ya zamanto malan ne wanda yake mai sulkun malan ne mai hutu in ya kwanta daga karfe 9 har zuwa rana ta fito baya tashi a kullum sallar asuba sai an daddaba shi an ce malan lokacin sallah fa yayi sannan ya tashi ce me kuka ce a ce sallar asuba lokaci yayi ba ruwan shi da ya tashi cikin dare yayi kiyamul layli to abin da yafi ga irin wannan mutumin wanda ya zamanto haka ne yanayin sa shi idan ya kwanta in ya fara barci to kamar ka saci sai shinkuri kawai zai ta fita daga jikin shi hu 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 sai lokacin asubahi yayi kuma shi ma sai an daddaba shi zai tashi to wannan abin da yafi a haƙin sa shine la yanamu illa an wutirin ba zai yi barci ba shi wannan illa an wutirin sai bayan yayi sallah ta wutiri ma'ana illa ba'da wutirin sai bayan yayi wutiri maiki sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin sahih muslim hadithin jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace maiki sallallahu alaihi wasallam yace man khafa alla yaquma min akhiril layli falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhiral layli falyutir akhiral layli fa inna salata akhiril layli mashhudatun wa dhalika afdal to jabir yace maiki alaihi salatu wassalam yace dukkan wanda yake jin tsoron ba zai tashi ba a ƙarshen dare amma saboda yayi tajarraba hakan din ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba yayi ta sawa rebe saboda ya tashe shi a ƙarshen dare amma kuma hakan din yake cirata sai ma sallar ta yi ƙara daga ƙarshe ta yi ta ƙara ta yi ta ƙara sai dai soban shi na kusa da shi ma ya kashi ya ma san ba abin da yake to wanda ya zamanto yana da irin wannan yanayi da to abin da yafi a haƙin sa shine yayi wutirin sa a farkon dare bayan an gama sallar isha'i ya tashi ya shafa insa da wutirin sa amma dukkan wanda ya zamanto yana kwadayin cewa zai tashi a ƙarshen dare yana sawa ran yana da waɗansu nafilfili wanda yake a ƙarshen dare a kowace rana yana tashi imma wajen ƙarfe 4 imma ƙarfe 4 da rabi imma ƙarfe 3 da rabi imma ƙarfe 4 da 10 da sauransu dai yana tashi shi dai a ƙarshen dare wannan shi falyutir akhiral layli to ya jinkirta wannan wutirin nasa hal ya zuwa ƙarshen dare ya yi shi a wannan lokacin dan fa inna salata akhiril layli mashhudatun haqiqa sallah ta ƙarshen dare wannan abul haralta ce ma'ana tashhadu hal mala'ikatu mala'ikai na ubangiji subhanahu wata'ala suna halartar wannan sallah din wa zalika afdalu maiki alaihi salatu wassalam yace jinkirta yin wutiri hal ya zuwa ƙarshen dare wannan shine yafi idan ya zamanto mutum zai iya hakuri hal ya zuwa wannan lokacin to shi yafi sama da a ce yayi shi a farkon dare wata rana maiki alaihi salatu wassalam ya tambaya Abu Qatada a hadithin Abu Qatada wanda yana cikin sunan na Abi Dawud Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'in al-Ansari ce maiki sallallahu alaihi wasallama qala li Abi Bakr mata tutir qala utiru min awwalil layl wa qala li Umar mata tutir qala akhiral layl fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama li Abi Bakr أخذ هذا بالحذر وقال لعمر رضي الله عنه أخذ هذا بالقوة أبو قتادة يجي جكادا الله صلى الله عليه وسلم وتلانا يجي وأبو بكر مالا أبو بكر دون لوكا تشيكا تشيكا يوم وتري ce ya rasulullahi to ni dai duk wata ibadar da zan yi ta a cikin dare ina yin ta kafin in kwanta in yi barci bayan na gama kuma sai in rufe da wutiri ina yin sa a farkon dare ce kai ko mallam Umar fa ce a ni ai kullum sai karshen dare nake yin wutiri sai can mutane suna cikin barci zan tashi in fara qiyamul layl in yi ta raka murya in yi ta karaji saboda duk waɗansu makwabta na su san cewa yanzu lokacin ibada ne ba lokacin munshari bane sannan kuma saboda in kore shedan daga gare ni in yi ta daga murya kuma bayan na gama sannan in yi wutiri a ƙarshen dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Abubakar shi yayi ruko da abin da wato yake da damara a kai yayi ruko da abin da zai da munto ba zai makara akan shi ba kullum kafin ya kwanta ya barci yake yi shi kuma Umar yayi ruko da abin da yafi karfi yace akhadha hadha bil hadar a cikin wata riwaya la akhadha hadha bil hazm yace wa Umar akhadha hadha bil quwwa yayi ruko wato da abu wanda yake mafi karfi wato lada wanda yafi samu wanda yafi lada da yawa na'am
wa yaqra'u fi shafi'i bi sabbi hisma rabbika la'ala wal kafiruna wa fi al-mutiri bi ikhtilafi wal mu'awwidhataini
na'am
wa yaqra'u fihi 'ala al-mashhuri
na'am wa yaqra'u fi shafi'i bi sabbi hisma rabbika al-a'la wato wanda zai yi sallah ta shafi'i da wutiri wa yaqra'u fi ar-raka'ati al-ula fi shafi'i to yana yin karatu a cikin raka'a ta farko waɗannan raka'o'in guda biyu na shafa'i a raka'a ta farko daga cikin shafa'i yana karanta wato sabbihi isma rabbikal a'la bayan ya karanta suratul fatiha sai ya karanta sabbi wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun shine yace wal kafirun a raka'a ta biyu kwa ta shafa'i bayan ya gama fatiha sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fil witr bayan ya gama wannan shafa'i da wutiri raka'a bayan ya gama wannan shafa'i raka'a biyu bayan ya sallame idan ya tashi zai yi wutiri to a raka'a ta karshe ta wutiri shi kuma ya qara'u bil ikhlas wato yana karanta suratul ikhlas bayan ya karanta fatiha wal mu'awwidhataini da kuma falaqi da nasi wato wannan sune adadin abin da yake karantawa ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud hadithin Ubay ibn Ka'ab da hadithin Abdul Aziz ibn Jurayj Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Ubay ibn Ka'ab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yutiru bi sabbihi isma rabbikal a'la wal kafir wa qul lil ladina kafaru wallahu al wahidus samad yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallatar shafa'i da wutiri raka'a uku na a raka'a ta farko yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu yana karanta qul lil ladina kafaru ita ce qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku kuma yana karanta allahul wahidus samad ita ce qul huwallahu ahad allahus samad wannan shine abin da yake cikin wato hadithin Ubay ibn Ka'ab amma Abdul Aziz ibn Jurayj Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace sa'altu Aisha radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yutiru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace na tambayina na Aisha radhiyallahu anha da wadansu surori ne maike alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantawa a cikin shafa'in sa da wutiri fa zakara ma'anahu wato na Aisha radhiyallahu anha tace a raka'a ta farko yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku wanda ita ce ta karshe wa qul huwallahu ahadun wal mu'awwidhataini yana karanta suratul ikhlas da kuma falaqi da nasi wato hadithin na Aisha radhiyallahu anha wanda yana cikin sunan na Abi Dawud ya tabbatar da cewa wato a sallar wutiri ana hadawa ne hal falaqi da nasi ba qul huwallahu ahad ba ake takaitawa akanta wala qunuta fihi ala al-mashhur. Malam yace babu al-qunutu, ba a yin al-qunutu fihi a cikin wuciri, ala al-mashhuri abu sa mashhuri al-magana. To wannan al-qunutu wanda ake yin ta a cikin wuciri, malamai sun yi sabani akan ta. Malikiya suna ganin cewa indai wuciri ne ba shi da al-qunutu, babu al-qunutu a cikinsa, sawa'an wuciri wanda yake na cikin Ramadana ko wuciri na wajen Ramadana. Idan aka zo sallah a cikin Ramadana bayan an gama tarawihi ko bayan an gama baqiya, idan limami ya gama karatu a raka'a ta ƙarshe wanda yake ta wuciri, idan ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada, yawana Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'dait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Wanda ita ce al-qunut, wanda ake yin ta ta wuciri, ake cire ita qunutul witr. To waɗannan suna ganin cewa koda a cikin al-qunut, koda a cikin wuciri wanda yake cikin Ramadana, babu wannan al-qunutun ballantana kuma a wajen Ramadana. Wanda wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malaman Malikiya. Shine anan malam yace wala qunuta fihi alal mashhuri. Babu al-qunut wanda ake yi a cikin wuciri, abu sa mashuhuri yal magana a Malikiya. To amma waɗansu kuma suna ganin cewa akwai al-qunutu a cikin wuturi idan a cikin watan Ramadana ne. Idan a watan Ramadana ne to za a yi al-qunutu a wuturi, amma a wajensa ba za a yi ba. To amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa kowace rana idan za ka yi al-qunutu ta wuturi babu laifi. Wannan dai sabani ne na malamai, wanda idan mutum ya koma guraren da aka yi sabani din ya karanta zai fa'idantu da kyau da kyau. Na'am.
Wa raka'atul fajri sunnatun wa qila nafilatun waqtuha ba'da turu'il fajri wa man dakhala al-masjida wa qabla an yarqa'a fihi uqimat alayhi salatu yarka'u kharijahu thumma yudrikuhu
rashikana. Wa raka'atul fajri, wato raka'o'i guda biyu wanda ake yin su na nafila bayan al-fajr ya keto kafin a yi sallar as-subahi. Wannan sunnatun sunna ne, yin su sunna ne. Wannan shine abin da al-Imam Ash-Shahab Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya tafi akai, kamar yanda wato waɗansu daga cikin malamai suka kawo. Wato Imam Ash-Shahab shi yana ganin cewa raka'o'i guda biyu wanda ake yin su na nafila bayan al-fajr ya keto kafin sallar as-subahi, wannan sunna ne. Wa qila nafilatun, waɗansu daga cikin malamai wato suka ce nafila ne, wato suna ɗaya daga cikin nafilfili waɗanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwadaitar a kansu, sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya nanace ya bayar da kula sosai da su a cikin rayuwarsa. Ana Aisha radiyallahu anha, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim, yake cewa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala shay'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atay al-fajr. Ma yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai kasance ba akan wani abu daga cikin nafilfili wanda ya fi tsananin lazimtar shi sama da raka'atul fajri. Wato raka'o'in nan guda biyu wanda ake yin su na nafila bayan al-fajr ya keto kafin a yi sallar as-subahi, to ma'aiki ya kula da su hatta a cikin halin bulaguro ma yana sallatar su. Kuma hadithina na Aisha wanda yana cikin sahihu Muslim, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sallah ta nafila raka'o'i guda biyu wanda ake yin su bayan al-fajr ya keto kafin a yi sallar as-subahi, wannan su ne mafi alkhairi sama da duniya da abin da yake cikin duniya. To kaga yanda ma'aiki ya kwadaitar akan aikata su, da kuma yanda shi ya bayar da himma da kokari akan yin su a kowane lokaci ba sa barin shi, to wannan yake nuni akan cewa bawa ya dinga haba-haba wajen bayar da su, ya dinga kokari wajen kiyaye su akan lokacin su yayi, saboda ya samu wannan babban lada mai girma wanda ma'aikaci alaihi salatu wassalam ya kwadaitar akan sa. Wa waqtuha ba'da dulu'il fajr, wato lokacin wannan rak'o'i guda biyu wanda ake ce da suraka atal fajri, lokacin su yana shiga ne ba'da dulu'il fajri sadiqi, bayan keto wal alfajr wanda yake na gaskiya, saboda alfajr din kashi biyu ne, akwai alfajr inda ketowar shi yake haramta ga mai azumi ya ci abinci, sannan kuma yake halitta ga wanda yake nufin yayin sallar asubahi yayin sallah. Akwai kuma alfajr inda ketowar shi baya haramta wa mai niyyar azumi cin abinci, sannan kuma baya halitta ga wanda yake nufin yayin sallar asubahi yayin sallar asubahi, saboda alfajr inda ƙarya ne wannan. Akwai alfajrul kadhib, akwai alfajrul sadiq. To al-Imam al-Hakim an-Naisaburi cikin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wato yayi ya kawo kari akan wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas wanda shi yana cikin sahih na Ibn Khuzaima, baiki alaihi salatu wassalam yace wato shi al-fajr wanda yake na gaskiya shine yana zamantowa mustaqilan mumtaddan, wato yana zamantowa mai kyakke fil ufuq, a sassa na duniya gabaki daya, zamanto intashara dawuhu fil ufuqi, hasken shi ya yadu a sassa na duniya gabaki daya. Amma shi kuma alfajrul kadhib shine ma yace alaihi salatu wassalam ya wato ya mai tafsiri cewa kadana bisirhan, wato wannan shi yanda yake idan ya keto tamkar wutsiya ta kirkeci haka yake, wato yana ketowa ne tamkar wutsiya ta kirkeci haka yake, shi ba shi da fadi baya yaduwa sosai. To amma shi alfajr din na gaskiya idan ya fito yana yaduwa sosai. Na'am. Wa man dakhala al-masjid, dukkan wanda ya shiga masallaci a kwanan baya alfajr yana ketowa ne karfe 5:27 kwanan bayanan da sati guda ko da kwana goma, alfajr yana ketowa ne karfe 5:27. To a yanzu Allahu a'lam ya kai da 35 ya kai da 40 Allahu a'lam, sai dai in mun ji daga wajen su mallam insha Allah zuwa jumawa. To dukkan wanda ya shiga masallaci wa qabla an yarka'a fihi, ya tafi masallaci amma kuma bai yi raka'atayil fajri ba, kafin yayi raka'atayil fajri a cikin wannan masallaci, faqimat alaihi salatu, sai aka tada iqamar sallar asubahi, ya tafi masallaci a gida bai yi raka'atayil fajri ba, da yaje shi masallaci bai yi raka'atayil fajri ba, kafin yayi raka'atayil fajrin to limami ya shigo, sai aka tada iqama yarka'u kharijahu, to yanzu sai ya fito daga cikin masallaci din, ya fito daga cikin haraba, sai yayi sallah ta nafilar shi a wajen masallaci din. To amma wadansu daga cikin malamai ce wato idan ya zamanto ya tafi masallaci kuma limami ya zo shi, idza hadara al-ma'u batala at-tayammum, in ruwa ya zo shi ai ba zancen taimama, idan aka samu ruwa idza wujida al-ma'u batala at-tayammum la yufta wa malikun fil madinati, wato in dai har limami ya shigo shikenan yanzu kawai sallah din nan ta farilla za a yi, saboda riskal takbiratul ihram, kabbara ta farko tare da limami ka riske ta, wannan ba karamar daraja bane a sallah, kada mutum yayi wasa ta kubce mishi saboda wannan nafila din da zai, sai ya hakuri da wannan nafila din, saboda ana rama ta bayan an gama sallar asubahi, baya bari rana ta huto kamar yadda shine ra'ayin jumhur, kamar yadda al-Imam al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin Tuhfatul Ikhwan, Tuhfatul Ikhwan wato ya kawo cikin sa, imma yayi ta bayan an gama sallar asubahi kai tsaye, kamar yadda kuma wannan shi ma ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai, kuma su ma suna da kwai wato dalili akan halaccin yin nata bayan sallar asubahin kai tsaye. To amma shi a Sheikh Abdul Aziz wato cikin littafin Tuhfatul Ikhwan ya ce abin da yake gani shine bayan rana ta fito din yalama yafi. Mun gane da kyau, shikenan ba zai yi ba wannan sallah din a wajen masallaci din ma, kawai ya tafi ya shiga sallah tare da limami, saboda shigar shi sallah tare da limami a wannan lokacin ya fi zamantowa wajibi sama da ya je shi ya yi sallah din nan ta nafila. Saboda ita wannan kabbara idan mutum ya riske ta kabiratul ihram tsawon kwana 40 a kowace sallah ana yi da shi. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sunan na al-Imam Tirmidhi, man salla fi jama'atin 40 yawman yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Baiki alaihi salatu wassalam yace dukkan wanda ya salla ta farilla a cikin jama'a tsawon kwanaki 40 kuma yana da sakal kabbara ta farko, yana nan ake yin takbiratul ihram. To za a rubuta mai kubuta guda biyu. Na farko sunan shi ya fita daga cikin munafikai, baya cikin munafikai. Sannan kuma babbar matsala wanda ake shiga bayan an koma ga Allah bawa bai san ba makomashi a aljanna yake ko a wuta. To za a rubuta mai bara'a minan nar, ya barranta daga wuta. To dan haka mutun yayi kokari yayi sallar asubahi ya riski wannan kabbara ta farko tare da limami yafi muhimmanci a wajen shi sama da yayi tahiyyat raka'atul fajri, saboda raka'atul fajri bayan rana ta huto ana rama ta. Mun gane da kyau. Na'am.
Wallahi mu an wujihi inta sabbaha intizahi jama'ati sallahu wa illa badara ila fardihi وعن الوتر ففي ساعة الوقت يصلي الجميع وفي ذيكه يقتصر على الوتر ويصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
نعم. تيتو فوجيمة عليه الصلاة يركع خارجه كو yana yin wannan raka'atul fajrin a wajen masallaci, thumma yudrikuhu, sannan kuma sai ya je ya riski limami su ci gaba da sallah tare da shi. To wanna'in wa an wirdihi, dukkan mutumin da ya barci bai samu ba yayi abin da ya saba yi na qiyamul layli, akwai nafilfilin sa wanda yake a cikin dare raka'a hudu ko raka'a biyar sai ya zamanto ya makara, rannan bai yi su ba, ko irin an yi kufir, dama shi inda ya ji karar lasabika ta makwabtansu to wannan shi ne yake tashinsa, daga ya ji subhanallah to yana tashi, sai ya zamanto an yi kufir sai ya makara bai tashi ba. To in tasabbaha, idan ya buga sammako ya tafi masallaci bayan alfajir kin ya keto, lintizaril jama'ati, saboda sauraron jama'a su zo su ayi sallar asubahi tare da shi a cikin jama'a, sallahu, to sai ya sallaci wannan nafilfili din da ya saba sallatan su a cikin dare kafin alfajir ya keto. Mun gane. Misali yana sallatar raka'a shi guda shida sai ya shafa'i da wutiri raka'a tara kenan. To idan ya zamanto yana haka ana nan wata rana kawai sai ya makara, shi ya tashi ya ji ana as-salatu khairun minan naw, to yanzu kawai yana alwala saboda ba shi da mantir, bai san ba wani lokaci ne wata yarce ya tafi masallaci dai jama'a su tarra shi a can. To da ya je buga sammako ya tafi kafin ma watakila ladanin unguwarsu ya zo shi, to yanzu sallahu, ma'ana sallal wirda alladhi nama anhu, wato sai ya sallaci wannan nafilfili nashi wanda ya saba yin su cikin dare kafin alfajir ya keto, wanda ya makara bai yi su ba a wannan daren. Wa illa, to idan ya zamanto ba haka ba, ma'ana wa illam yatasabbah, idan ya zamanto bai buga sammako ba lokacin da ya tashi, ba wai zancen ya tashi bane ana kiran sallah, ya tashi ne a waɗansu guraren ana sallah, shikenan bayan ya gama alwala da ya tafi masallaci kawai sai ya tarar da ma an yi raka'a ɗaya a cikin masallacin unguwar tasu. To yanzu ya zai badara ila fardihi, to sai ya gaggauta zuwa gaba da wannan farilla din da take kan shi ita ce sallar asubahi, yana zuwa yanzu ba zancen wuridi ba ake. in ana zancen wajibi ba a magana akan mustahabbi. An gane ku? Ana yin wanka ne saboda ƙarin kyau. Amma idan ana maganar gyaran jiki, in ana ta kai ba a ta kaya, to yanzu sai ya gaggauta zuwa gaba yadda farilla ta sa. Wa anil witri, to idan ya zamanto mutum ya makara bai yi ba witrinsa, da ya tashi alfajir ya keto amma kuma bai yi witri ba, fa fi sa'atil waqti yusalli al-jami'i, wato cikin inda ya zamanto lokaci yana da yalwa, to sai ya sallar gabaki daya, sai ya yi shafa'i raka'a biyu, ya yi witri raka'a daya, ya yi raka'a talfajir raka'a biyu, sannan kuma ya yi sallar asubahi, kamar yadda mai iziya ya yi bayani dalla-dalla. Idan ya zama togul gwadon yadda za a samu raka'o'i guda bakwai ne, to yanzu yi sallar jami'i, yi sallar shafa'a raka'ataini, wal witri raka'atan, wa raka'atai alfajiri raka'ataini, thumma subha. An gane da kyau? Sai ya sallaci shafa'i raka'o'i guda biyu, ya sallaci witri raka'a guda ɗaya, ya sallaci raka'atai alfajiri raka'o'i guda biyu, sannan kuma sai ya sallaci sallar asubahi. Idan muka hada duka za mu ga cewa raka'a bakwai ne. To amma wa fi dhiqihi, cikin inda ya zamanto lokaci ya yi kunci, lokacin ba zai bashi damar ya sallaci waɗannan raka'o'in ba duka, ba zai yi shafa'i da witri da raka'atul fajri ba da sallar asubahi. To yanzu gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda biyar, to yanzu ya katasiru alal witri, sai ya takaita akan witri din. Witri kadai zai sallata, sai kuma ya raka'atul fajri, sai kuma ya sallar asubahi. Gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda biyar ko? To idan ya zamanto kuma gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda hudu ne, ko gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda uku, to yanzu witri shi kadai zai sallata, sai ya cire shafa'i, ya cire raka'atul fajri, sai ya sallaci witri, sai ya sallar asubahi kai tsaye. Wa yusalli raka'atai alfajri, sai ya sallaci waɗannan raka'o'in guda biyu na nafila wanda ake yin su bayan alfajir ya keto, kafin sallar asubahi, sai ya sallace su ba'da ɗulu'i shamsi, bayan hudowar rana. Mun gane da kyau, saboda su ana ƙada'insu, bayan rana ta fito sai ya sallace su. Yanzu kenan witri zai yi, idan ya yi witri sai ya sallar asubahi kai tsaye. Ba zai tsaya ba ya ce sai ya yi raka'atul fajri sannan kuma ya sallar asubahi. Wa bihadha alqadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.